da lamun dai sallalle hanna bana ya ko zo ne a wani yene ne rashin kudi a hannun jama'a yayin da a bangare guda farashin raguna ba yabo ba fallasa kamar yadda na tarar a kasuwar dabbobi na Yola da Jalingo
da farko da suna na Garba Zibo ina chairman kasuwar awaki Zineta bypass to bana ga kaya dai mun zo mun kawo kaya ga nan kuma ba farashi sosai kayan har yanzu dai ba zo ana saya ba dai sosai kayan yana da sauki kuma da nashi mai karami akwai mai babba akwai duk bayan da babu baran nan wahala muka sha gaskiya mun yi asara ne a kasuwar nan muna rago dai zaka rasa 20,000 30,000 gaskiya ba mu fata irin kasuwar baran nan mun sha wahala ne gaskiya asara kai ba riban da aka ci a kasuwar nan yanzu dan farashi kadan akan dan kaga baran an rage kudin ne ma aka sayar ba riba ne aka ci ba ragewa kai aka sayar
ina na Jamilu Inuwa sakataren tike to ba abin da zamu ce sai dai mu Allah godiya alhamdulillah wadana kukan dai gari ba kudi to jama'a suna kokari kuma dabbobi suna da sauki inda mai kaman 20,000 18,000 har 15,000 ma zai iya laye zuwa sama shi ragon 15,000 har ga Allah tsakani da Allah ba ragon a zo a gani ba ne don ragon 15,000 in a baya can kaman bara ana samun rago na 15,000 nan da zaka saya bai wuce ka sai shi 10,012 ba 10,011 to amma bana gaskiya su ne ma masu tsada don su ne na talakasuwa ta tsaya
to sai dai yayin da kasuwar dillala raguna ke ƙara buduwa yanzu su ko talakawa ƴan rabana ka wadata mu sun koka ne game da halin da ake cike yi
sunana Muktar Salihu gaskiya dabbobi babu sauki su masu dabbobin din sun dora buri akan dabbobi gaskiya to gaskiya diga satin da ya shige dabbobi sun yi sauki har zuwa jiya da safe amma da rana daga jin labarin an soma biya gaskiya sun tsawanta ma dabbobi kudi zuwa yau din nan suna ji ana biya live grant din tun daga jiya da rana gaba ɗaya farashi ya canza a kasuwanni gaskiya mu talakawa mu muke jawa kanmu su manya a gwamnatance sun yi iya dubawa bari su sawwakawa talakawa kowa ya samu yin layya amma tsakanin mu ɗin mu talakawa masu sayarwa da masu saya sai aka tsawanta wa dabbobi kudi sai ya yi tsada to in aka yi wasa za a kuma abin da ya faru shekaran da ta shige
ya zuwa yanzu hukumomin tsaro na cikin shirin ko ta kwana domin tabbatar da doka da oda kamar yadda Suleiman Baba da ke zama kakakin rundunar tsaron farin kata civil defense a jihar Adamawa ya bayyana
harkar sallah da take gabanmu rundunar Najeriya ta tsaro da ba da kariya ga furar hula wato Najeriya Security and Civil Defense ko Adamawa State Command ta riga ta shirya wajen tabbatar da ta sauke nauyin da aka dora mata na ba da kariya ga dukiyoyi da kuma rayukan al'umma lokacin hidindimin sallah a halin da ake ciki komanda na rundunar jihar Adamawa komandan Nuruddin Abdullahi ya ba da umarni akan jami'ai da muke da su da kuma waɗanda arms squad da muke kiran su duk gaba daya a riga an ba da umarni kowa ya fito kwanmu da kwarkwatanmu mu tabbatar da cewa an yi hidimar sallan nan cikin lafiya mun sauke nauyin da aka dora mana
shi ma da ke karin haske kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa DSP Suleiman Guroje ya ce sama da 'yan sanda 2000 ne ma aka baza domin tabbatar da doka da oda a lokacin bukukuwan sallan
rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa sun dauki matakai sosai domin mun deploying jami'an 'yan sanda 2,216 sannan kwamishinan 'yan sanda ya umurci jami'i na anti-bomb squad domin su tare kowane inda za a yi sallah su tabbata suna wurin 8 hours kafin a soma
wannan a fadin jiha ne ko kuma duka a fadin jiha
a wannan gaba a fadin jiha ne
in yi magana dai kan ce wai sallah biki rana daya ta ko wuce tabar wawa da bashi Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.